littafi na biyu shine fathu rabbil bariya zamu tashi a shafi na 32 haka ne 32 ne a farkon shafin go mallan yana bayani a cikin matsaloli da aka saba wa mazhaba ta malikiya mallan yace tarjihu mazhab al-imam ahmad wa ghairihi rinjaye da mazhaba ta imam ahmad da wasu daga cikin malamai cewa annal azana fardun ala sabil al-kifaya cewa wato fardu kifaya ne li'an al-azana shi'ar al-islam wato saboda wai kiran sallah shi'ar ne na musulunci din da kika je wata kasa a duniya sai kika ji ana kiran sallah aka ce wannan wani addini ne ba za a ce kristanci ba za a ce musulunci ko yace wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama amara bihi kuma annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni da kiran sallah wasahalla dima man lam yasma'hu indahu sannan ya halatta wato jini na wanda bai ji ba ko bai bi kiran sallan ba a wurin su mana yana magana ne akan hadisin nan da Annabi yake cewa ba domin kananan yara ba da mata da suke gidaje na so in ba da umarni a yi sallah in tafi gidajen waɗanda ba sa fitowa sallah in ƙona musu gidajensu kuma suna jin kiran sallah ina fata muna fahimta in dai mutum zai ji kiran sallah dole ne ya fito ya zo masallaci saboda haka wa mithluhu al-iqama haka kwatankwacinsa shi mata da iqama Allah ya ce limudawamatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawama yana yi wa amarahu biha fi hadith malik yayi umarni da yin iqama a hadisin maliku ibn al-huwairith wa qad qala mujubiha ibn kinana yayi magana akan wajabcinta wa huwa min al-akbari ko min akbari talamizi malik shi kuma yana ɗaya daga cikin manyan ɗaliban imamuna maliku wa huwa qawlu adh-dhahiriyya kuma wannan magana ce ta wato abu dawud adh-dhahiri da sauran mabiya wannan mazhaba an ga sabanin mazhaban imamu malik an gane ko cewa ba wajiba bace ina fata an fahimta kuma waɗannan mazhabobi su ne suka rinjayi mazhaban malikiya cewa dole ai waɗannan kiran sallah da kuma tada iqama sai na gaba tarjihu qawli imamu abi hanifata bi wujubi salati al-jama'ati wujuban ayniyan ala kulli muslimin wato rinjaye da maganar abu hanifa cewa wajibi ne sallar jami'i akan kowane mutum daya an gane ko hurrun a babawa ba zakkun namiji qadirun ala al-itiyani ilaiha wa musamman wanda ke ikon ya je masallacin ba misali wanda ba zai iya zuwa masallacin ba an gane wa ya asamu idza tarakaha min duni udhur kuma duk wanda yake zuwa masallacin yana daukan zunubi in yake zuwa ba tare da uzuri ba wa zalika li tawafur al adillati ala zalika hakan kuwa sirrin gayar da wannan cewa wajibi ne saboda dalilai da suka wanzu akan haka wa huwa ikhtiyar shaykhul islam ibn taymiya zabi ne na shaykhul islam ibn taymiya wa sayyid al muftiyin ibn usaymin wa ibn baz huwa sayyidain an gane ko ba sayyidi ba wa sayyidai al muftiyin ibn Uthaymeen wa ibn Baz rahimahumullah da shi wa gabanni na inji shi professor Mansur mu ma shi wa gabannin mu ne ko wato masu fata wannan guda biyu ibn Uthaymeen da kuma ibn Baz Allah ta'ala ya ji kansu da rahama farda ko mu tsaya akan ta mu tsaya akai saboda lokaci ko insha Allah sai a ta alama Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi akan wa tarjihul qawli bi jawazi i'adati as-salati bi jama'ati ath-thaniya an gane